Noma tushen arziki.
Noma tushen arziki. Noma alladhi nafiba.
Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa a shirin Noma tushen arziki. Wanda ni Muhammad Hafiz Baban lake gabatarwa.
Karmu wanda ba shi ne ka da mu sandane na arzikin mu shi ne uwa.
Kamar yadda watakila wasu daga cikin masu sauraron mu suka ji a makon da ya gabata, mun fara kawo muku tattaunawar da wakiliyarmu Madina Dauda ta yi da shugaban kwamitin kula da harkokin noma a Majalisar Wakilan Najeriya, Honorable Bello Kaoje, kan yadda za a inganta harkokin noma, samarwa da al'umma abinci. A cikin shirin noma tushen arziki na wannan makon, za mu kawo muku kashi na biyu kuma na ƙarshe na tattaunawar. Da Madina ta fara tambayar Honorable Bello kamar haka.
Jihar Kebbi tana ɗaya daga cikin jihohin arewa da matasan ta ke korafin rashin ayyukan yi da sauransu. Wani tanadi kuka yi wa matasan?
Ai kaman wanda nake gaya miki, tanadi already an riga an yi tanadi. Mutane abinda ba su fahimta ba, ko karatu ba wai lalle in ka ƙara karatu kace dole sai ka samu aikin gwamnati ba. Kamar aikin nan na noma, aiki ne wanda ni yanzu haka a matsayina na dan majalisar tarayya ban taɓa wasa da noma. Babban manomi nake a jihar, kuma ina cikin large scale farmers a jihar Kebbi, kuma bai hana ni aiki na majalisa ba. Kuma alhamdulillah hana Abuja ina noma, don ina da gona ta noma wanda doka ta bani dama in yi waɗannan abubuwa. Shi yasa kinka gani yanzu ai office ina kike same ni, kuma office din da mai abinda muke haraka ne na noma na poultry da kingin su. Kuma a can jihar Kebbi mai girma gona yayi wani shiri na bubbuɗa scale acquisition centers. Zan iya buɗe yanzu haka waya ta yan guda miki. Yanzu haka akwai centers inda ake ana koya ma mutane sana'o'i na hannu, wasu ɗinkin tela, wasu aikin carpentering, wasu mason da menene. Saboda idan ka iya kuma za a baka tanadi tallafi wanda za ka iya zuwa ka je ka dogara ga kanka. An riga an kammala wannan shiri ɗin. Kuma akwai centers waɗanda muka gina kamin ita gwamnati ta ƙara gina ta za a yi amfani da su domin ciyar da al'umma irin manoman da ke yekuwa na rashin aikin yi. To yanzu sai in dai baka tashi aiki ba. Jiya ina tabbatar miki ko in ji mamakan da an kale ba, kusan kashi 60 waɗanda are beneficiaries duk matasa ne, kuma duk an ja kunninsu kowa ya koma aiki. In ka je aikin noma yanzu aikin noman rani, wallahi cikin wata uku kana iya tanadin miliyan uku na kanka. To wani aikin gwamnati ne za ka yi wanda za ka yi wata uku ta da miliyan uku ko miliyan guda ma kai ko 500,000 as a graduate ma? To amma in ka dage, shi yasa muka kirkiro wani program na shi ka dage kuma ana can ana ta yekuwa ana ta kira ga al'umma a dage. Kuma ina tabbatar miki bisa ga wadda abubuwa suke tafiya kusan matasa da al'umman jihar Kebbi sun karɓi wannan kira na kadage. Addu'ar mu Allah ya bamu ikon.
To ban san manta da ƴan uwana ba a tambaya ta ta ƙarshe, mata manoma a jihar Kebbi me kuka tanadar musu?
Mata da ma boss of harkar noman rani da ake yi kusan kashi 20-30 duk mata ne. Kuma jiya waɗanda suka kasance beneficiaries na abubuwan nan akwai mata ciki. Bayan haka kuma irin scale acquisition center musamman abinda ya shafi harkar tailori, akwai inda ake koya ma mata harkar tailori. In kika je yanzu haka ɗakin gari akwai wata center tana nan wadda aka gina mata musamman su yi taking over wannan center ɗin. Ana koya musu harkar noman ɗinkin tela, ana koya musu harkar hair dressing, kuma mai girma gona ya alƙawari duk mace da aka koya mata iya to za a bata tallafi domin ta je ta ci gaba da inganta sana'ar da aka koya mata.
Da kuma noma a bangare
shi ma. Yau ina ga muku wani abu, idan ka je mazaɓata daga ba mutumin mazaɓata mashin na hawa, to ya fi son ka bashi injimi na noman rani. Don in ka bashi injimi na noman rani ya faɗa fadama, to yana iya samun kusan kuɗin mashin uku daga bashi mashin ɗin hawa.
To Honorable, bari mu ji matakan da kuke ɗauka akan harkar tsaro a jihar Kebbi, ganin cewa yawanci tsaro na shafin harkar noma.
Gaskiya tun shigowar wannan gwamnati yana cikin mataki na farko da mai girma gona ya ɗauka harkar tsaro. Kuma gaskiya so far so good, don kusan in ce yanzu yankin jihar Kebbi babu inda ba a noma. Ko a kudancin Kebbi ta gehen Zuru inda ake da kalubale ba a risa 102 tins, amma dai ina gaya muku kusan kashi 99.5 na harkar matsalar tsaro da muke fama da shi wallahi an magance ta. kusan jama'a duk an koma gona. Shi yasa ina tabbatar muku ba da abincin da aka noma a kebe in ba duk ma da aka samu karancin ruwan sama ba. To da zamu ce mu zamu dauki sunan gana Benue Food Basket of the Nation. Gaskiya gonacin tarayya da ita gonacin jaha haɗaka ce aka yi, kuma komai depends da irin wanda ke shugabantar wuri. Shi mai girma gwamna da yake already yana da masaniya ga irin matsalolin tsaron da kuke fama, ya zo nan ya yi haɗaka da gwamnatin tarayya kuma ya samu haɗin kanta. Kuma jami'an tsaro duk wani haƙƙoƙinsu da ya kamata a yi abinda ita gwamnatin jiha da ta tarayya, shi mai girma gwamna yana da tsayawa ya tabbatar da a yi musu. Shi yasa su ma ba su taɓa warge duk an ta je wani abu fam da lalurar tsaro. Wallahi za ka ga jami'an tsaro kamin ka an kara sun isa wajen, kuma cikin yardan Allah ana samun nasara. Amma dai wanda na faɗa yanzu sofa gaskiya jihar Kebbi sai dai alhamdulillah, ba a ce babu ƴan matsaloli here and there ba, wanda kuma wannan abin is normal. Amma dai matsala wadda za ta iya hana wani abu a Kebbi ta tsaro gaskiya babu ita yanzu.
To amma shi gwamna da yake gwamna ne ba shi da iko da sojoji ko ƴan sanda a jiharsa, to idan babu ɗan sa kai yaya kuke gudanar da harkar tsaro?
A'a, ai kaman wadannan gaya miki haɗaka ce. Ita gwamnati kaman kowace gunduma tana da irin nata mutane, ƴan bijilante, ƴan banga.
Wanda
suna haɗaka kuma da yake akwai kyakkyawan mu'amala da fahimta tsakanin ita gwamnatin jiha da ta tarayya da kuma jami'an tsaro. Komai tashi gaskiya ana haɗa kai kuma a je a ga cewa an samu maslaha, an samu mafita. Irin matsalolin da akwai na wasu jihohi tsakanin gwamnati da jami'an tsaro ko tsakanin jami'an tsaro da ƴan sa kai, gaskiya Kebbi abin na da sauƙi ƙwarai. Akwai haɗaka mai kyau, akwai dangantaka mai kyau. Duk manhohin gaba ɗaya jami'an tsaro da ƴan sa kai dai a ga cewa an shawo matsalan ita matsala ta tsaro. Kuma gaskiya yanzu sai dai alhamdulillah.
Yanzu kuma sai sashen kasuwa, inda za mu liƙa kasuwar ƙasa da ƙasa ta Ilela da ke jihar Sokoton Najeriya, domin jin farashin kayayyakin masarufi a wannan makon.
Da farko dai sunana Zakariya mai sayar da shinkafa da gumi a nan tsohon kasuwa Sokoto. To wallahi farashi sai dai a ce alhamdulillah, saboda abubuwa dai komai ya canza sosai sosai. Saboda yau in ka sayi naira 10 gobe za ka sayi su naira 20, za ka kamin ka sayi su ka ji an ce ya koma naira 20. In kana so 10 dole jarin ka zai koma kila na 7 ko kuma 6 misali. Saboda haka dai abu wanda sai dai mu ci inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allah ya kawo mana dauki. Gaskiya watan da ya wuce bawon gumi muna sayar da shi akan naira 65,000, ainihin dan gwace. Zuwa yanzu muna sayar da shi 77,000. To yanzu ina gan zai kara naira kusan 17,000 da ya kara daga wancan wata zuwa yanzu. Mai shi ma mai muna cikin wannan yanayi na shi. Wancan wata wanda ya wuce mai muna sayar da shi 32,500. Yanzu kuma ya kama naira 47,000 ko wani ko wace jarka guda. Manja gaskiya to shi dai alhamdulillah shi bai kara sosai ba gaskiya.
Sunana Usama Isa Umaru mai shinkafa, tsohon kasuwa jihar Sokoto. Gaskiya babu abinda zan cewa, irin abubuwan gaskiya sun yi tsada sosai. Tunda kuwa ga indomi yanzu ga ta shekaran jiya ko da ne baka kasuwa abinda take naira 11,500, amma da ko da ne dawo jiya abinda take naira 10,700. Kun ga abubuwan sun yi yawa sosai da sosai. To ita talaya gaskiya ba wani abu na ta kara ba sosai, abinda dai ta kara bai wuce 300 don abinda take naira 12,700. To da jiya da yau sai ta kara 300. Kun ga ita ba ta yi wani kari sosai ba wanda za a dangan mutane.
Kana da magana dan Maliki Amara, Ilel local government, jihar Sokoto. To farashin buya daga ya fadi, Allah ware mu da magani. Amma ko yanzu sai gwamnati ta tashi tsaye, saboda mu a tashi tsaye na gwamnati, ginnafin da ya hana a yi noma. Duk inda aka noma ginnafin ya hana. Da haka dole aka san farashin nashi faɗo kasa, in ba gwamnati ta dauke mataki ba na watsar mana da yan ginnafin ba, babu radda abinci da sauki. To buwan gero dai can da wuri ana sai da buwan gero 57,000, amma yanzu ya dawo 48,000. Masara an yi sai 60,000, kuma ta dawo 47,000. Ta haka alhamdulillah mu har ganin sauki a har zakwa.
Masu sauraro, a nan za mu dace a cikin wannan shirin namu. Idan Allah ya kai mu makon gobe, za mu kawo muku wani sabon shirin. Yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman shugaban kwamitin kula da harkokin noma a Majalisar Wakilan Najeriya, Honorable Bello Kaoje, wakilan mu Abuja Madina Dauda, da kuma Julie Leather Station, da ta taimaka ta haɗa mana sauti da bada umarni. Ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sai wani makon idan Allah ya kai mu.
Kuma mun da bayan shi ne ta da mu sanda ne